sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Litinin 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Sarfil Hashim Gumin Leta da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin ka muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji kungiyar Kiristoci ta Najeriya kanta bayyana yadda in bindiga sai kashe wasu masu bauta biyu tare da rawar da wasu uku. Haka kuma za a yi cewa rundunar sojin Najeriya ta fara wani taro da tsaffin jami'an tsaro don neman hanyar magance rashin zaman lafiya. Muna kuma dauke da rahoto na musamman kan yadda jami'an tsaro suka ceto malaman jami'ar Abuja sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai mun fara da labaran duniya.
Wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun yi nuni da irin matsalar da annobar COVID-19 ta haifar. Ɗaya daga cikin binciken ya nuna cewa akwai yiwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5, adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar. Ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da kwayar cutar a duk kwanaki 90. Kamfanin dillancin labaran Reuters na tunatarwa cewa ya dauki kusan shekara daya don tattara alkalaman mutane miliyan 50 na farko da suka kamu da cutar COVID-19. Adadin masu dauke da cutar a Russia, Ukraine da Girka ya kusa kai matakan alkaluma mafi girma da aka bayar tun bayan barkewar cutar shekaru biyu da suka gabata, inji Reuters, tare da sabbin masu dauke da cutar da ke ci gaba da karuwa a kasashe 55 cikin 240. A yau Litinin, hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa kangin matsananciyar yunwa a kasashe 43 ya karu zuwa miliyan 45, yayin da ake ganin karuwar matsalar a duniya. Karuwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu karin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan, a cewar hukumar samar da abinci ta WFP. Hukumar ta ce kuɗin da za a kashe wajen kawar da yunwa a duniya yanzu ya kai dala biliyan 7 daga dalar Amurka biliyan 6.6 a farkon shekarar nan, amma ta yi gargaɗin cewa hanyoyin da aka saba samun kuɗaɗe na tsukewa. Ana tilasta iyalai da ke fuskantar matsanancin rashin abinci da yin zaɓe mai matuƙar wuya, kamar aurar da yara da wuri, fitar da su daga makaranta, ko ciyar da su da fara da ganyen itatuwa. Dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang, kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi. Waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaƙi da jiragen ruwa da ke dakon makamai, musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka, yayin da ake ci gaba da samun takun saka da Washington kan batun Taiwan da kuma tekun kudancin China. Hotunan tauraron ɗan adam sun nuna cikakken sifa na wani jirgin ruwa na Amurka, kuma an ƙera akalla na'urori masu lalata makamai masu linzami, samfarin Aleberg guda biyu, a wani abin da ya zama tamkar abin kai hari ne a yankin hamadar Taklamakan. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya yi kira ga gwamnatin mulkin sojan Myanmar da ta mayar da kasar bisa tarbar demokuraɗiyya ta gaskiya. Kiran na zuwa ne yayin da ake bikin cika shekara ɗaya da nasarar babban zaben da jam'iyyar National League for Democracy ta gwamnatin farar hula ta lashe. Jam'iyyar NLD ta samu kujeru 396 daga cikin 498 da aka fafata a zaben ranar 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2020, inda ta doke jam'iyyar Union and Solidarity mai samun goyon bayan soji a zaben da ya kasance shine na biyu da aka yi bisa tarbar demokradiyya, bayan da sojoji suka mika mulki ga farar hula a hukumance bayan kwashe gwamnatin shekaru suna mulkin kama karya. Amma an yi watsi da sakamakon zaben watanni uku kwacal, inda sojojin suka kifar da gwamnatin farar hula a ranar 1 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 tare da daure wasu jami'an ta gidan yari ciki har da jagora Aung San Suu Kyi da shugaban Win Myint. Sojoji sun yi ikirarin cewa an taka maguɗi a zaben na ranar 8 ga watan Nuwamba, zargin da hukumar zaben ƙasar ta yi watsi da shi. Lauyan mutumin nan mai fafutukar ganin an bibi ta farar fata da ya kashe musulmai 51 yayin da suke ibada a wani masallacin da ke New Zealand a shekarar 2019, ya ce akwai yiwuwar su ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da kotu ta yanke wa wanda yake karewa. Ranar Litinin Tony Ellis ya faɗa yayin wata hira da ya a gidan Radio New Zealand cewa wanda yake karewa Brenton Tarrant, ɗan ƙasar Australia mai shekaru 31, ya ce ya amsa laifin harbin da ya yi a Christchurch a shekarar da ta gabata saboda wulaƙanci da cin zarafi da ya rika fuskanta a lokacin da aka tsare shi a gidan yari don jiran a saurari ƙararsa. Tarrant ya ce an hana shi cikakkiyar samun damar ganin lauyoyinsa da bayanai da kuma takardun da zai iya amfani da su wajen kare kansa a gaban kotu. A cewar Tarrant, yadda aka rika wulakanta shi ya shafi juriyarsa, inda daga ƙarshe ya yanke shawarar cewa hanya mafi sauki ita ce ya amsa cewa ya aikata laifin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kungiyar Kiristoci ta Kan reshen jihar Kaduna ta ce ‘yan bindigar da suka sace ‘yan masu bauta a majami’ar Baptist su 66 sun kashe biyu sun kuma jikkata wasu uku daga ciki, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Isa Lawal Ikra ya haɗo mana.
Sama da mako guda kenan ‘yan bindiga suka afka cocin Baptist da ke Kakandaji da suka buɗe wuta kuma daga bisani suka sace wasu masu ibada. Sannan bayan ‘yan kwanaki suka saki faifan bidiyon da suka nuna mutane da suka sace don sanin halin da suke ciki. Shugaban kungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabi ya ce yanzu haka dai an ce ‘yan bindigan na fushi da gwamnati ne.
To bayanan da mun samu shi ne a ran Asabar da rana sai suka ware guda biyar ɗin nan sun ce su tafi kamar an sake su kenan, sun kama hanya ne kawai sai aka bude musu wuta aka harbi biyu nan take suka mutu, uku kuma sun samu raunuka sosai wanda har yanzu suna kan jinya. Bayanan da dai mun samu daga jama'mu shi ne suna cewa da cewa tun ba suka roki mutanen nan ba wani a bangaren gwamnati da ya kira su. To mu ba za su iya zarge mu da wannan ba, domin tun da bamu da lambobin su za su kira mu sai mu same su, kuma sun san yanzu ana cikin wahalan rashin abin sadarwa, so ba shi yiwuwa mu kira su a lokacin da muke so, sai lokacin da sun kira mu kuma sun fara kira har an fara dan tattauna. To in suna da hushi da gwamnati, hushi da gwamnati bai shafi wajenan jama'a ba, wajenan talakawa ne.
Maharan daji dai na ci gaba da kai harare ne a sassan jihar Kaduna a daidai lokacin da jihohin Arewa maso yamma ke daukan matakai na tsaro har da rufe hanyoyin sadarwa. Sai dai kuma masani a harkokin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Gitso ya ce gwamnatocin ne suka dauki mataki na hanyar da ba ta bullewa.
Duk da halin da ake ciki, ai waɗannan masu aikata laifin ba su fasa tuntubar dangogi da abokai na waɗanda suka kama suke hannunsu ba, to ta ina suke samun network din. Saboda haka abin da zai zama maslaha shine a yi kishiyoyin abubuwan da ake yi yanzu, sannan kuma a yi tsari na babu sani babu sabo, sannan a dawo daga rakiyar yin amfani da alfarma a cikin gudanar da al'amuran tsaro. In ba a daina wannan ba, ko ba a dauki matakin yadda za a yi a samar da yadda za a kawo magance matsalar yawaita da fadada watsuwa da fantsamar makamai a hannun waɗanda bata kamata ba, to abin da ake gani yanzu nan gaba za a ga wanda ya fi shi muni. Sai dai Allah ya kiyaye, ba wai fata muke yi ba, amma muna faɗin abin da daidai da iliminmu da bincikenmu da hasashenmu zai iya faruwa.
Tuni dai kungiyar Kristocin jihar Kaduna ta duka neman ɗauki domin magance wannan matsala ta tsaro a jihar baki ɗaya. Kamar da yadda shugaban kungiyar Rabaran Joseph John Hayabi ya tabbatar wa da muryar Amurka,
duk wani mai fada a Najeriya mu dai zamu roka mu ce da cewa jama'a su farka a yi wani abu domin wannan abu ya daina. A kada manta bayan bilga nan da sun kwashe mutanen nan har suna ce a nuna fuskokin su domin yansu Kirista a Najeriya su gani, suna ta cewa a cikin bidiyo din har su biyu ko su uku sun ce Kiristocin Najeriya. Kaga wannan a waye suna so su maida abin ya zama addini, amma mun sani suna neman ne su hada kawo nan mutane. To waɗanda sun san ya kamata kada su ba su dama su hada kawo nan mutane a tashi a yi wani abu kamar wannan abun ya tada hankalin jama'a.
dama dai ƴan bindiga sun taba daukan matakin kisa a matsayin barazana a lokacin da daliban Green filke hannunsu abinda yasa wasu ke ganin lokaci yayi dai da gwamnatoci za su sauya salo domin kawo ƙarshen damuwar da ke damun al'umma a bangaren tsaro Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
a gaida na Ikra to daga jahar Kaduna sai Ibadan duk dai akan batun tsaron lamarin da yasa dandanan ƴan sandan Najeriya ta gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don neman hanyar magance rashin zaman lafiya Hassan Umar Tambul na dauki wannan rahoton
A kokarin da take yi na samar da tsaro ga jama'ar Najeriya, rundunar sojojin Najeriya ta fara wani taro na kwanaki biyar tare da tsofaffin sojojin da na yi ritaya don samo maslaha ga rashin tsaron da ke damun kasar nan a jami'ar Ibadan da yake jawabin bude taron babban hafsan hafsoshin sojojin kasa na Najeriya, Lieutenant General Faruku Yahaya wanda Manjo General Usman Muhammad ya wakilta ya ce abin da suke fata shine Allah ya kara wa tsofaffin sojojin Najeriya yawancin rai su sai ka a samar da cikakken tsaro a Najeriya General Faruku Yahaya yace Allah ya kara wa tsofaffin sojojin nisan kwana yadda za su bada tasu gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya a Najeriya General Yahaya ya buƙaci tsofaffin dakarun na kasar nan da su yi amfani da ƙwarewar su taimaka a samu dawwammamen zaman lafiya a Najeriya ana shi jawabin komandan runduna ta biyu ta sojojin Najeriya dake Ibadan Manjo General NDBC yace an gayyato masana daga sashen kudu maso yammacin Najeriya don su ilmi tare da mahalarta taron abinda sun ka sani Manjo General NDBC yace an gayyato masana don su gabatar da kasidu game da lamura masu wuyar al'amari ta yadda za a yi tattaunawa mai ma'ana don kawo sabuwar dabara a game da tsaron kasa a jawabinsa gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde wanda babban jami'i a ofishin gwamnati Mr. Segun Ogunwoyi ya wakilta yace sun yi na'am da wannan taron
It's a welcome development it's an initiative of the new chief of army staff to reposition the army so that they can work collaboratively to support in whatever way we can so that we can secure for your state and Nigeria at large.
Gwamna Seyi Makinde yace taron abin maraba ne kuma wata sabuwar manufa ce ta babban hafsan hafsoshin Najeriya ta zaburar da sojojin kasar nan ta yadda za su yi aiki da wasu jami'an tsaro don ba da goyon baya ga duk abin da za su iya ta yadda za a samar da tsaro a jihar Oyo da Najeriya baki daya matsalar tsaro dai wata babbar matsala ce da ta dade tana damun ƴan Najeriya ciki har da jami'an tsaro nan shi yasa a lokaci-lokaci jami'an tsaro kan shirya atasaye iri daban-daban tare da yin tarurrukan karawa juna ilimi don ganin an kawo ƙarshen rashin tsaron da ke cima Najeriya da ƴan Najeriya to a ƙwarya Hassan Umar Tambuwal murayar Amurka daga Ibadan a Najeriya
a gaida Hassan Umar Tambuwal to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan
ayyan yara gobe na nake ci ayyan yara gobe na nake ci kaji ka danguna san da fadi yace sha ta gobe na yake ci ayyan yara gobe na nake ci inda na dauki da ganga da gana na dauki dan amshi na kalgamalo kana na zan ya sha
Kuma kuma lokacin ya sani shi aibalan fashi zai shigo da rahoto na musamman.
A Najeriya, rundunar 'yan sandan kasar tare da haɗin gwiwar sauran rundunonin tsaro sun sami nasarar ceto mutane shidan da aka sace aka yi garkuwa da su daga jami'ar Abuja. Kakacin rundunar Josephine Ade ta bayyana cewa gamayyar jami'an tsaron sun kuma sami nasarar damke waɗanda suka aikata wannan aiki na satar mutane a wannan jami'a. Kuma su waɗanda aka ceton ta ce tuni an sada su da iyalansu. Shin ko yaya aka haifu al'aragaya sa'ilin da wannan al'amari ya auku sadda suka shiga unguwar ta gidajen kwana na malaman jami'ar? Wannan tambaya Fidelis ya amsa ta domin yana ɗaya daga cikin waɗanda aka sace, amma shi ba a yi nisa ba ma aka sako shi. Sun sace shi ne tare da mahaifinsa da kuma ƙaninsa. Ga kuma yadda ya bayyana al'amarin da ya faru da su sadda suka shigo.
They took away some of our phones and laptops and then some money. They also took away my dad, grandpa, Joseph Obansa, and then my junior brother, John Obansa. And I was also with them, five other persons from other family around the street. However, two of us, I and then the woman, were released some distance into the bush and also turned back home.
Ya ce da misalin karfe 12:30 ne na dare suka shigo unguwar tamu. Suka zo wajen gidanmu suka faffasa gilasan gidanmu da bindiga. Kana suka samu kafa ta tagogi suka shigo cikin gidan. Suna shigarsu suka anshe mana dukkan wayoyinmu da kuma na'ura wato computer ta hannu wato laptop suka anshe su. Suka sace mu tare da mahaifina Professor Joseph Obanza da ƙanina. Suka tafi da mu. To a lokacin da muke tafiya, kafin tafiya ta yi nisa, sai suka sake ni da wata mata da ke makotaka da mu waɗanda aka sace mu tare. Professor Basi Odo shi kuma an sace matar shi ne da yaransa biyu. Ga yadda ya bayyana lamarin.
I was outside the room to the ditch at the back of my house when I dropped from the roof and I started rolling.
Tsaro ya taɓa rubari. Sun shigo ne suka yi ta harbi na hau rufin gida na dare ta baya na ta murgina mangur-mangur har na fada ga wani rami da ke bayan gidana.
Hi, Basito. I've never been humiliated where I couldn't react. It is a painful situation.
Ban taɓa shiga tsaka mai wuya ba, wanda kuma na kasa taɓuka komai zan ba abin da zan iya yi a rayuwata kamar abin da ya faru da ni.
When I managed to come back, I got into the house first. I couldn't even find my wife, my two kids. I couldn't find them. I decided to look around. I thought they were dead, but there was no light. All the lightings were busted. The busted shot at them and everything. I didn't know what to do.
Da na dawo gida, ban ga iyali na ba, ban ga yara na ba. Gida ya yi duhu, sai na tuna cewa sun riga sun faffasa kwayayen lantarki na gidan. Har ma na yi zaton cewa sun kashe man iyali na ne. A nata ba'a sun da ta bada, matar Mrs. Basi cewa ta yi. Sun tafi da ni. Suka mammaye ni, suka ce in ba su kuɗi. Jim kaɗan da aukuwar wannan lamari, hukumar da jami'ar ta Abuja ta gaggauta ɗaukar matakin da ya dace. Kamar da ya dace shugaban jami'ar ta Abuja, Professor Abdulrashid na Allah ya bayyana wa manema labarai.
As soon as we got it, we mobilized the security, the army, the police, the DSS, everybody. We were here. Actually, by that time, we started pursuing. This is one of the most devastating, you know, incidences. It's becoming like a daily affair in this nation. And it's very sad that this great university is being attacked this way.
yace muna samun labarin aukuwar lamarin muka sanar da jami'an tsaro nan da nan suka tare jami'an su suka barra su zuwa daji aka bi sahun waɗannan mutane da suka kawo mana hari a cikin jami'a har suka sace mutane shida suka tafi da su to mun yi imani da wannan mataki da aka dauka za a yi nasara ileku haka ya faru yace wannan shine ibtila'i mafi muni da ya taɓa faruwa ma da wannan jami'a galemu shugaban hukumar yankin Gwagwalada Alhaji Mustapha Adam da yake bayani ga manema labarai ya bayyana wannan lamari na yan bindiga da cewa ya zama ruwan dare kusan kullum sai ya faru a sassa daban-daban na yankin Gwagwalada musamman ma a wannan yanki na ana gada da Tunga inda wannan al'amari ya faru kana yi kira ga jami'an tsaro
I use this media to call on the country particularly the security agencies to beam their satellite on this particular axis from here to Anagada and Tunga majazis because it's more predominant in this place
da su kara matsakaimi wajen sa ido dan hana aukuwar hakan a nan gaba a wannan yanki da ma kasa baki da A wani labarin kuma mai ban ta'ajibi shine ganin yadda bayanai ke yaduwa cewar mahara 'yan fashin daji sun sanya haraji ga mazauna wasu ƙauyuka a can jihar Sokoto to amma tuni rundunar 'yan sandan Najeriya ta musanta wannan batu. Lamarin da abokin aiki na ta kai shi ga zantawa da wasu masu ganin cewa inda an ɗauki matakan tsaro ƙwarara tuni da hakan bai auku ba.
Jami'an tsaron da aka kashe a ƙauyen Gangara babu jami'an da aka kai sannan waɗanda aka koro daga dama ba wanda ya koma waɗanda aka koro daga gatawa ba ɗan sandan da ya koma waɗanda aka koro daga ungolalle babu wanda ya koma a cikin garin sabon birnin hedikwata nan na adda mota vita sojoji da mota ɗaya ta yan sanda
to yanayin waɗannan lamura abin fargaba ne cewa an ya kawo nan gaba ɗan fashin daji ba za su amshi ɗaunin iko ba waɗannan yankuna a cewar tsohon shugaban karamar hukumar sabon birnin Idris Muhammad Gobe a hirarsu da Muhammad Nasir wakilin mu na Sokoto
district na Gatawa sofa yanzu abinda sun ka bada miliyan 37 sannan kuma yanzu akwai garuruwa guda 85 wanda anka alama kudi naira 300 suku abinda kudin su anka ce hada a bada miliyan 25,500 sannan garin Gangara kuma aka dukkan Gangara ana kira su Satoru anka zama da su da ainihin shugabannin bandit din bayan an kariya na musu kudi anka ana musu kuma kaida cewa to sani ba a son a ga cewa mutun ya shiga magana banga ba a son a ga dan san ba a son a ga social sannan daya daga cikin bandit din nan ko su zaɓi gurin zama wakili wannan gari wanda zai kula da wannan yanki gaba ɗaya su sun kana da sannan kwaro shi kula yanzu da Gangara dan kwaro shi a rike da wannan wuri shi a matsayin hakimi kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin ya ce a zo a buɗe to masallatai su bar zuwa ne gari suna sallah su dawo cikin gari su gaba da sallah da buɗe kasuwa ya ce a zo a buɗe kasuwa ran talata mai zuwa so gari an ta diba to waye ke rashin gabanin wani ba su ba
al'amarin tsaro dai na buƙatar ƙwararren matakai dan dakile ayyukan matakai a Najeriya baki ɗayanta Sashi Abu Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya
a gaida Sashi Abu Malumfashi yanzu kuma sai
wasanni a takaice
magoya bayan kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila na ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan koma bayan da kungiyar ke fuskanta a wasanni a baya-bayan nan tun bayan da United din ta sha dan karen kashi a hannun Liverpool da nan zurutun ci biyar da nema a wasan gasar Premier makonni biyu da suka gabata magoya bayan kungiyar suka so makorafi to amma kuma lamarin ya dan raguwa makon da ya gabata sakamakon nasarar da kungiyar ta yi na doke ta sanam da ci uku da nema sai dai kuma korafin sun kara zafafa a ƙarshen makon nan da ya gabata sadda kungiyar ta kuma shan kashi a hannun Manchester City da ci biyu da nema lamarin da ya sa mutane da dama suke dora laifin kan rashin kwarewar mai horar da 'yan wasan kungiyar Ole Gunnar Solskjaer har ma da kiraye-kirayen a sauya shi
kwari to gaskiya inda matsalar Manchester United take babu kamar ta bangaren mai zuwar su ga halin da ake ciki yanzu coaching din su shi a problem din su saboda in ka diba Manchester United yanzu tana da manyan filoyi musamman masu zara kwallo raga da a ce suna da coaching mai experience ne da ba kowani team ga halin da ake ciki ba zai samu nasara a kansu
to sai dai kuma wasu na ganin matsalar ba daga coaching bane inda suke dora laifin kallamura daban-daban
ni ana tunani gaskiya ba turshadi an matsalar su ba akwai matsala tun daga abun da ya shahi club ko kuma in ce wasu tsofaffi daga cikin club din irin Sir Alex Ferguson
yanzu haka dai wasu rahotanni na bayyana cewa Saucia na dabda rasa aikin sa yayin da aka ji coachin Leicester City Brendan Rodgers da a can baya ya musanta alakan tashi da komawa United din yana bayyana wa bakin sa cewa shirye yake a yanzu ya karbi aikin horar da ƴan wasan na United a wani labarin kuma kungiyar Aston Villa ta sallame mai horar da ƴan wasan ta Dean Smith bayan kwashe tsawon shekaru 3 a kungiyar Smith mai shekaru 50 da haihuwa ya hadu da cikas a aikin sa ne biyo bayan kashin da kungiyar ta sha hannun Southampton da ci 1 da nema a ranar Juma'a wanda shine karo na biyar a jere da kungiyar ta sha kashi a wasannin gasar Premier yanzu haka kuma kungiyar ta Villa tana ta 17 ne a teburin gasar inda maki biyu ne kadai suka bambance ta da matakin faduwa daga gasar Smith ya koma kungiyar ne a watan October shekara ta 2018 inda ya jagorance ta ta sami shiga gasar Premier a shekarar sa ta farko da soma aikin kungiyar kwallon kafar Manchester City ta bayyana shirin ta na amincewa da sauye shekarar shahararren dan wasan ta Raheem Sterling to amma kuma da sharadin yin musaya sabon coachin Barcelona Xavi Hernandez ya bayyana matukar bukatar Sterling domin karfafa sabon tsarin da ya zo da shi a kungiyar wanda ke fuskantar koma baya da ya sanadiyar kurar coachin ta John Laporta tuni kuma da kungiyar ta Barcelona ta tuntubi City a kan sayan dan wasan dan kasar Ingila mai shekaru 26 to sai dai City din bata kiba akan zancen sayar da dan wasan to amma ta ginda ya sharadin yin musaya da dan wasan Barcelona Frankie De Jong da Pep Guardiola ya sayawa Barcelona a lokacin da yake a kungiyar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja Nigeria
a gaida na Sanyin na da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
wasu bincike guda biyu da aka gudanar a lokuta daban-daban sun nuna matsalar da an kwafa fara ɗaya daga cikin binciken ya akwai yuwuwar adadin mutane da suka mutu a duk faɗin duniya ya haura miliyan 5 adadin da tuni aka wuce tun gabanin 1 ga watan Nuwamba da cibiyar tattara bayanan cutar da ke jami'ar John Hopkins ta fitar ɗayan binciken wanda ya yi wata ƙididdiga ya nuna cewa mutum miliyan 50 suke kamuwa da ƙwayar cutar a duk kwanaki 90 a yau Litinin hukumar kula da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce adadin mutane da ke gab da faduwa ƙangin matsananciyar yunwa a ƙasashe 43 ya ƙaru zuwa miliyan 45 yayin da ake ganin ƙaruwar matsalar a duniya ƙaruwar adadin da aka gani akan mutane miliyan 42 a farkon shekarar nan ya samo asali ne bayan binciken da ya nuna cewa an samu ƙarin mutum miliyan 3 da ke fuskantar barazanar yunwa a Afghanistan a cewar hukumar samar da abinci ta WFP dakarun China sun kera wasu jiragen yakin ruwan Amurka na bogi a wani abu da ake ganin za su yi amfani da su ne wajen yin atisaye a yankin hamadar Xinjiang kamar yadda wasu hotunan tauraron dan adam na Maxar suka nuna a ranar Lahadi waɗannan jiragen na nuna ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi na ƙirƙirar dabarun yaki da jiragen ruwa da ke dakon makamai musamman kan rundunar sojojin ruwan Amurka yayin da ake ci gaba da samun takun saka da Washington
masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwa kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar wanda zai zo muku da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto yanzu amadadin Amina Bahar Auna da ita na gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gershom wadda ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau sarki da hashin gumen da yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Assalamu alaikum.